A sanarwar da aka aike wa manema labarai mai dauke da sa hannun ministan tsaron Nijar Alkasim Indatu, ma'aikatar tsaron kasar ta ce wasu 'yan bindiga da ke kan gwamman babura da motoci sun yi arangama da jami'an tsaron jandarman ƙauyen Warau a wajejen karfe 5:30 na Asabar Talata, lokacin da suke sintiri domin tabbatar da tsaro a ƙauyukan yankin. An shafe lokaci mai tsawo ana barin wuta a tsakanin jandarmomi da waɗannan mahara kafin daga bisani isowar ɗaukin sojan ƙasa da na saman Nijar har ma da na ƙasashe aminai ya ba da damar fatattakarsu. Sanarwar ta ce jandarmomi 8 ne suka rasu, sannan wasu 33 sun ji rauni, 6 daga cikinsu abin ya yi tsanani, waɗanda aka kwantar a asibitocin birnin Yamai. Sannan an lalata motocin Toyota 5 da babbar motar dakon kaya guda. Yanda 'yan ta'adda sama da 50 suka sheƙa lahira, sai wasu masu tarin yawa da aka jikkata. Sai dai maharan sun kwashe mutanensu a yanda suke ƙoƙarin arcewa daga inda aka yi wannan ƙazamin faɗa. Ministan ya ce da sunan shugaban ƙasa suna jinjinawa askarawan Nijar saboda jajircewarsu wajen tabbatar da tsaron ƙasa. Wannan hari na ƙauyen Warau na zuwa kwanaki 3 kacal bayan rangadin da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya kai a gundumomin Tera da Gotai da ke yankin arewa maso yammacin jihar Talabiri, iyaka da ƙasar Mali. A wannan rana shugaban ya bayyana damuwa game da rashin matakan tsaro kan iyakar Nijar da ƙasashen Mali da Burkina Faso, domin a cewarsa yanayin da ake ciki a waɗannan ƙasashe makwabta ne ke baiwa 'yan ta'adda damar tsallakowa Nijar hanci sama. Haka kuma ya yi wa 'yan bindigar da suka addabi yankin Sahel ta yin ajiye makamai don rungumar sabon rayuwa cikin al'ummar da suka fito. To sai dai ana ganin harin na jiya Talata a matsayin wata amsa daga ƙungiyoyin da ke ikilalin jihadi, koda yake kawo yanzu ba ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan farmaki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.